على أشرف الخلق أجمعين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. masu ganin mu da sauraron mu ta cikin wannan shiri namu na addini da rayuwa, in ba ku manta ba, a makon da ya gabata mun yi magana akan haƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan al'ummarsa, kuma za mu ɗora a kai guraren da ya kamata akan koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. A cikin suratul Ahzab aya ta 21, Allah ta'ala ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dhakara Allah kathira. Allah ta'ala yace tabbas, ya amfani da lamul qasmi da kuma qad harfu tahqiq, yace lalle tabbas dahir uswatun hasanatun kyakkyawan kwatance ko iswatun hasanatun kyakkyawan misali, ya tabbata lakum a gare ku fi rasulillah a cikin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta aqida da ibada da mu'amala da akhlaq da shige da ficensa duka rayuwarsa uswatun hasanatun ne. Amma liman kana yarjullah, ga wanda yake tsoron Allah ko yake fatan gamuwa da Allah lafiya, wal yawmal akhira kuma yake gurin ya je lahira lafiya, wa zakara Allah kaseera ya ambaci Allah da yawa don ya samu lada mai yawa kuma ya guje ma abin tsoro. Ibn Kasir a cikin tafsirin sa yake cewa hazihi al-ayatul karimatu, wannan aya da muka karanta mai girma, aslun kabirun fi ta'assi bi rasulillah fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Mala Ibn Kasir yace wannan aya tushe ce mai girma cikin asalin kwaikwayon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin maganganunsa, da kwaikwayon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin ayyukansa, da kwaikwayon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin halayensa. Allah ta'ala ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama rahama ga talikai, ya zama kuma shari'a ga mutane, kuma ya zama shine kyakkyawan misali, kuma shine kyakkyawan koyi ga duk wanda yake kaunar Allah ko yake fatan gamuwa da Allah, yake son kuma ya samu lahira mai kyau, wanda baya nufin daukaka a ban kasa kuma baya nufin yin barna. Uduwa da Allah yace, ko wato uswa, wanda yana nufin kuduwa, shine wanda ake koyi da shi, aka yadda da shi, aka aminta da shi, aka kuma saki jiki da shi, kuma ake ganin a koyi da shi ake samun duk wata bukata mai kyau a duniya da lahira. Tsananin bukata da musulmi yake da ita a wannan zamani, a wannan lokaci, kuma a wannan yanayi na koyi da sanin yadda zai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da yadda zai bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da yadda zai san rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ciki da waje, musamman a wannan zamani da makiya addinin musulunci suka yi ta, suka yi cincirindo, suka yi taro, suka haɗa karfin su guri guda, suka mulmule, suka cure, suka lailaye, suka sa mu gaba, sai sun ruguza mu, sai sun lalata mu ta hanyar jefo mana shubuhohi masu ƙarfi da ba kowa zai iya tare su ba, da kuma sha'awance-sha'awance da biye wa san zuciya domin su raba mu da tafarkin Allah. Da haka kenan, ya zama wajibi ga kowane musulmi ya zama cewa ya san rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin ya koyi da shi. Umuman Allah ta'ala ya yi umarni da koyi da annabawa, ya ce ula'ikal ladhina hadallah fa bihudahu muqtadi. Allah ta'ala ya ce waɗancan da aka jero annabawa su ne waɗanda Allah ta'ala ya ba su shari'a, kuma da shari'ar su za a yi koyi. Ibn Kasir yake cewa ai iqtadi wattabi, kai koyi kuma ka bi, ka zama mabi kuma mai koyi. ita wai za kana haza amra lir rasul idan Allah ta'ala ya bada wannan umarni kai tsaye ga annabinsa mai girma mai daraja mai kima yace to al'ummarsa ta zama mai biyayya ne a gare cikin abin da Allah shar'anta masa kuma ya umarce shi dashi Shaykhul Islam yana cewa a cikin labaran annabawa akwai izina ga mu'minai domin ba makawa sai an jarabtu mutane da abubuwa da dama iri-iri masu yawa ko ba yadda za a yi mutum ya iya jure ma wannan jarabawa sai ya ga akwai wani da aka jarabce shi da irin abin da aka jarabce shi da shi ya haƙuri kuma ya ga sakamakon da ya samu kuma ka annabawa sun fi kowa gamawa da jarabawa an kashe wasu an kori wasu an daure wasu wasu annabawa sun yi kurkuku kamar annabi Yusuf wasu annabawa an kashe su kamar annabi Yahaya wasu an yi kurin kashe su kamar annabi Isa wasu an fitar da su daga garin su kamar annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi Musa wasu kifi ma ya haɗe su kamar annabi Yunus wani ya gamu da jarabawa ciwo kamar annabi Ayyu wani ya gamu da jarabawa na a kona shi a wuta ma Allah ya fidda shi kamar annabi Ibrahim to din ka gane rayuwar annabawa zaka ga amma karshe su suka yi nasara karshe su suka samu akiba mai kyau da haka da wannan ne mutum zai gane muhimmancin koyi da wannan da haka yin biyayya a cikin da'a da kuma ibada wannan yana cikin abin da Allah ta'ala siffa mafi girma daga cikin siffofi bayyanannu a cikin rayuwar annabawan Allah wato shine ibada da kuma miƙa wuya ga Allah ta'ala mu duba cikin suratu sad aya ta 45 Allah ta'ala ce wazkur ibadana ibrahima wa ishaq wa yaquba ulil aidi wal absar ka ambata labarin annabawa na bayina annabi ibrahim da annabi Ishaq da annabi Yaqub waɗanda sun kasance ma'abota ƙarfi ne da kuma lura ƙarfin anan kamar yadda Ata'ul Khurasani ya fassara ulul quwwati fil ibada suna da ƙarfi wajen aiwatar da ibada wal ilmi bi amrillah kuma sun san me Allah yake so ayi haka nan Qatada ya fassara cewa an ba su ƙarfi a wajen ibada kuma an ba su lura da basira a cikin addini sannan muka duba cikin suratul anbiya aya ta 40 Allah yana gaya mana abinda annabi Ibrahim ya faɗa rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a Allah ka sanya ni in zamo mai tsaye da sallah haka cikin zuriyata ma ka sa zama mai tsaye da sallah kuma Allah ka amshi addu'a ta haka an muka duba cikin suratu Maryam aya ta 55 Allah yana yaban annabi Isma'il yace wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana inda rabbihi maradiyan yace ka ambaci wato ya kasance annabi Isma'ila yana umarta iyalansa da sallah yana umarta su da zakka kuma ya kasance yardaje ne shi a gurin Allah haka da muka duba suratul anbiya aya ta 73 Allah ta'ala yana yaban annabi Ibrahim da annabi Ishaq da annabi Yaqub yace waj'alnahum a'immatan mun sanya su sun zamo shugabanni ne su ya haduna bi amrina suna shiriwa da umarninmu sai mun ce ayi za su yi sai mun ce a bari za su bari wa wahayna ilaihim fi'ilal khairati kuma mun musu wahayi cewa duk wani alheri ku je ku aikata wa iqamas salati kuma ku tsaye da sallah wa ita'az zakati ku bada zakka wa kanu lana abidina Allah ya ce masu bauta ne gare ni kadai suke bauta ba sa mun shirka muka duba rayuwar annabi alaihi salatu wassalam duk waɗanda kwatance da muke so da duk wani misali da muke so a kowane bangare na rayuwa bangaren aqida ne ibada ne mu'amala ne zamantakewa ne aure ne shugabanci ne kasuwanci ne duk wani bangare na rayuwa gabaki daya Allah ta'ala ya bayyana mana yadda zamu koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duba yadda Allah yake yaban annabinsa yake umartansa a cikin suratul insan aya ta 26 wa minal layli fasjud lahu wasabbihu laylan tawila Allah ya ce kai sujada a gare shi da daddare sannan kuma kai tasbihi gare shi dare mai tsawo ma'ana kai sallah kai zikiri sannan kuma a cikin suratul maryam ya ce fa abudhu wasbir li ibadati ka bauta wa Allah kuma ka jure wajen ibadar tasa shin ka san Allah yana da wani irinsa ko kwatankwacinsa babu wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan laka yace da daddare kai tahajjudi ƙari ne a gare ka asa an yaba asaka rabbuka maqaman mahmuda sannan kuma za mu ga yadda Allah ta'ala ya dinga ambaton wato annabawa da yawan ambaton da suke wa Allah da kuma tsananin kwantar da kansu da addu'a su ga Allah subhanahu wata'ala a cikin kowane yanayi suka samu kansu a ciki suna yawaita ambaton Allah kowane lokaci suna kankan da kai ga Allah suna miƙa wuya ga Allah suna addu'a ga Allah kowane lokaci tare da yawan ibada da kuma tsawaita ibadar da kuma inganta ta da kuma gyara ta Allah ta'ala ya gaya mana irin yadda annabi Ayyub alayhi salatu wassalam ya samu kansa a cikin jarabawa amma wannan jarabawa bata sa ya manta Allah ba har ma yake gaya wa Allah ta'ala cikin ladabi yake cewa iznada rabbahu anni massani yadur wa anta arhamur rahimin wa ayyuba iznada rabbahu lokacin da ya kira Allah yace ciwo ya same ni kuma kai ne mai jin kan masu jin kai Allah ce fastajabna lahu wa kashafna ma bihi min durr muka amsa masa muka yaye masa duk abin da ke damun sa na larura kuma muka bashi iyalansa muka kuma bashi kwatankwacin su tare da su wannan rahama ce daga gare mu kuma da tunatarwa ga bayina masu bauta Suratul Anbiya aya ta 83 zuwa 84 hakan Allah ta'ala ya ce kuma ka ambaci labarin ma'abocin kifi wanda kifi haɗe shine Annabi Yunus lokacin da ya tafi yana mai fushi saboda Allah kuma ya dauka cewa ba za a takura shi ba ba za a sa kifi ya haɗe shi ba dan bai sa abin da zai faru a gaba ba ya tafi kafin a bashi dama sai ya kira a cikin dufai duhun dare da duhun kifi da kuma duhun kogi cewa ba abin mota da gaskiya sai kai Allah sarki ya tabbata a gare ka na kasance cikin wanda suka cuci kansu Allah ya ce sai muka amsa masa muka tseratar da shi daga bakin ciki haka muke tseratar da mu'minai kuma ka ambaci Annabi Zakariya lokacin da ya kira Allah ya ce ya Allah kada ka bani ni kadai kai ne mafi alherin masu gajewa sai muka amsa masa muka bashi da Yahaya kuma muka inganta masa matarsa sun kasance da dan da uban da matar suna gaggawa cikin aikin alheri kuma suna kiran mu suna addu'a gare mu suna yin addu'a don a biya musu bukatunsu da neman kuɗi da kuma tsoro sun kasance masu kushu'i a gare mu za mu ga annabi alaihi salatu wassalam yana fakewa zuwa ga Allah duk abin da ya taso masa yana yawaita addu'a yana yawaita kankan da kai a kowane yanayi cikin tsanani da cikin wahala da cikin sauki Umar bin Khattab yana gaya mana Allah ya kara masa yarda lokacin da ranar Badr ta zo sai Annabi alayhi salatu wasalam ya tashi ya fuskanci alƙibla ya daga hannunsa sama yana yi wa Allah magiya yana Allah ka cika min alƙawarin da kai min Allah ka bani abin da ka alƙawarta min Allah idan aka halakar da wannan jama'a din na ma'abota musulunci ba za a bauta maka abin ƙasa ba ya gushe ba yana kiwa Allah kirari yana mimika hannu zuwa sama yana fuskantar alƙibla har sai da mayafinsa ya fadi daga kan kafadarsa sai da Abubakar ya zo ya dauki mayafin ya mayar masa kan kafadarsa ya rungume shi ta baya yana cewa ya annabin Allah ka faka munasharatika rabbika wato ya ishe ka irin magiya da kake taiwa Allah irin magiya da kake wa Allahu alaihi wadannan su ne anda Allah ya lullube su da ni'ima minan nabiyina su ne annabawa min zuriyyati adama daga zuriyan annabi adam wa min ma hamalna ma anuhin da wanda muka dauka a cikin jirgin tare da annabi nuhu wa min zuriyyati ibrahim da zuriya annabi ibrahim wa isra'ila da zuriya annabi yaquba shi ake kira isra'ila wa min man hadaina wajta baina da wanda muka shirya muka zaba izatu tila alaihim ayatul rahman duka waɗannan annabawa da Allah ya lissafo da makamantansu idan ana karanta musu ayin Allah kharru sujjadan sai kaga sun rusuna sun fadi suna masu sujjada wabukiyan kuma suna yin kuka annabi alayhi salatu wasalam shine mafi tsoron Allah mutane gabaki daya fi kowa tsoron Allah yana cewa ina fata na kasance ni ne mafi tsoron ku ga Allah ni ne sanin ku da abin da Allah yake so a kiyaye Bukhari wato mai lamba 20 Muslim mai lamba ta 1110 daga hadisin Nana Aisha kuma ya kasance yana addu'a yana cewa ya mai juya zuciya ka tabbatar da zuciya ta kan addininka kamar da zuwa cikin wato hadisin Tirmidhi mai lamba ta 3522 koyi da su shine tsira shine hanyar samun duniya shine hanyar samun lahira mai kyau idan mutum ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi tafarkin annabawa minan nabiyina was siddiqina was shuhada'i was salihin to ya gama samun arzikin duniya da lahira gabaki daya. Ibn Qayyim yana cewa babu wata hanya da mutum zai samu arziki ya samu tsira a duniya ko a lahira sai ya bi tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ƴan uwansa annabawa. Ko ba yadda zaka ka iya tantance abu mai kyau da abu mara kyau daki daki sai ta bangaren annabawa. Ko ba yadda za a mutum ya samu yarda Allah ta kowace hanya ya bi in bai mutu kan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi da ƴan uwansa annabawa. Da haka da daddan aiki da dadaddiyar magana da dadaddan halaye wato masu dadi masu kyau kyawawan halaye da kyawawan maganganu da kyawawan halaye duk ana gane su ne ta wajen koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da abin da yazo da shi. Da haka sikeli da mudin awo wanda yake mai rinjaye to ana aunawa ne da maganganun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ayyukan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da halayen manzo Allah. Babu wata magana mai kyau sai wacce ta yi koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Ba wani aiki mai kyau sai wanda aka yi koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Ba wani hali mai kyau sai wanda aka koya daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Da haka ana auna maganganu duka a gane kansu ko muninsu ko kusancinsu ko nisansu ko nauyinsu ko rashin nauyinsu. Ana gane su ne in aka auna su da maganganun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Ana gane kyawun halaye in aka kwatanta su da halayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Ana gane kyawun ayyuka in aka auna su da ayyukan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Da haka da bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ake tantancewa ne ne batacewa ne ne shiryayye. Ma'aunin shiriya da ma'aunin bata shine idan mutum ya bi manzon Allah to shine shiryayye. Idan mutum ya kauce wa tafarkin manzo Allah shine batacce. Da haka ana auna batan mutum ko shiryarsa da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi. Da haka tsananin buƙatuwar da muke zuwa ga koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tafi tsananin buƙatuwar da jiki yake zuwa ga rai. Kuma ya fi tsananin buƙatuwar mu zuwa ga koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi tsananin buƙatuwar da ido yake da shi zuwa ga hasken gani. Tsananin buƙatuwar da muke ga koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi ainihin yadda rai yake rayuwa a gangan jiki. Saboda haka buƙatar mu wato zuwa ga koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk ta wuce wannan. To shi koyi da manzon Allah bin manzon Allah arziki ne. Imani da manzon Allah arziki ne. Gaskata manzon Allah arziki ne. San manzon Allah arziki ne. Biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam arziki ne. Kwaikwayon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam arziki ne. To wannan arzikin mutane sun kasu uku. Wani Allah ya masa cikakken arziki ya yadda da manzon Allah, ya yi imani da manzon Allah, yana san manzon Allah, yana girmama manzon Allah, yana ladabi ga manzon Allah, yana kwaikwayon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zahirinsa da batininsa. Wannan shine cikakken mai arziki wanda Allah ya azurta shi da arziki 100%. Wani arzikinsa kuma kaɗan ne, imanin bai da ƙarfi, soyayyar ba ta da ƙarfi, biyayyar ba ta da ƙarfi, kwaikwayon ba shi da ƙarfi, amma yana da nasa daidai gwargwado. Da haka wannan arzikinsa kaɗan ne, wani kuma ba shi da arzikin ko misƙalar zarratin. Bai yi imanin ba, ba soyayyar, ba ƙaunar, ba ladabin, ba biyayyar, ba girmamawar, duka Allah bai masa arziki da wannan ba. Allah ya tsare mu. Saboda haka wannan shine falala ce ta Allah, yana ba da ita ga wanda ya ga dama. Allah ya ƙara mana daga falalarsa. Wa me yasa muke cewa ai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama? Saboda ainihin rayuwar manzon Allah ita ce mafi cikar rayuwa. Ita ce cikar rayuwa wacce ta cika ta tumbatsa ta kowace fuska, babu mummunan abu a ciki. Babu wani mummunan abu a cikin maganganun manzon Allah. Babu wata mummunan abu a cikin aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Babu wani mummunan abu a cikin halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Babu wani mummunan abu a cikin sifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Duk abin da manzon Allah ya faɗa mai kyau ne, abin da ya aikata mai kyau ne, abin da ya ga ana yi ya tabbatar mai kyau ne, don ba za a yi abin da ba daidai ba ya tabbatar. Da haka in mutum ya bi manzon Allah ya bi komai mai kyau. In kai koyi da manzon Allah, in kana koyan maganganu irin na manzon Allah, ka koyi maganganu masu tsafta masu kyau. In kana koyi da halin manzon Allah, ka yi koyi da hali mai kyau. In kana bin ɗabi'un manzon Allah, ka yi koyi da ɗabi'u masu kyau. In ka koyi kwaikwayi manzon Allah, ka samu kwaikwayo mai kyau mai inganci. Sannan Allah ya umarni da abishi, kuma ya yi umarni da wato a abishi man yuti'ir rasula faqad ata Allah. Wanda ya bi manzon Allah ya bi Allah, kuma Allah ya sanya shiriya cikin binsa. Wa in tuti'uhu tahtadu, in kun bi shi kun shiriya. Kuma Allah ya sanya duk mai son Allah a ga yana bin manzon Allah. Alama kana son Allah a ga kana son manzon Allah kana bin manzon Allah, kana kwaikwayon manzon Allah, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Sannan Allah ya ja kunne a cikin suratul Nur aya ta 63 game ga masu saba umarnin manzon Allah, ce yace fal yahzar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim. Lalle allazina yukhalifuna an amrihi, masu sabawa umarninsa, to su ji tsoro, su kiyayi kansu, su kula a kullinsu, kada fitina ta same su ko kuma azaba mai radi ta fada musu. Kenan za a iya fada cikin fitina mutum ya ba addinin gaba daya, ko kuma yana ciki din ya gamu da wata babban musifa saboda an sa shi ya yaki yayi, an hana shi yaki hannu. To haka nan kuma Allah ya ce ai koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a dalilin na uku, saboda shi ma'asumi ne. Shi ma'asumi ne, maganganunsa duka tsarkakakku ne, ayyukansa da halayensa duka Allah ya bashi isma, ya bashi kariya, ba wani abu da zai fito daga gare shi wanda bashi da kyau. To haka saboda kiyaye wanda Allah ya masa, da kuma isma da ya bashi ga barin tubatubai, da kuma ainihin yadda Allah ta'ala ya wato zama ya tsaftace shi, ya wanke shi, ya bada lasisi na cewa duk wanda yake son ya samu shiriya, ya samu tsira, to yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A cikin rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai izina. A cikin karanta rayuwar manzon Allah akwai babban izina da mutum zai dauka. Abin da ya shafi imani da tauhidi, ko abin da ya shafi halaye da tarbiya, ko abin da ya shafi shiriya da manhaji, ko abin da ya shafi hakuri a wajen da'awa, ko mu'amala da mutane, da kuma gogayya tsakanin masu ƙarya da masu yada ta. Mutum zai gane yadda zai tunkare su. Sannan abu na biyar, a cikin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai samun rabauta da kuma samun nasara. Idan mutum ya koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin komai, to zai ga nasara kuma zai ga rabauta. In kasuwanci ne ka koyi yadda Annabi ya tsara kasuwanci, za ka ga najahi da cin nasara cikin kasuwancinka. Idan wata komai kake koyarwa Annabi sallallahu alaihi wasallam, idan ka koyi da shi, in aure ne, in uba ne, in kasuwanci ne, in shugabanci ne, in jagoranci ne, in a cikin gidanka ne, ka tafi da rayuwar gidanka yadda manzo Allah ya tsara, to zaka ga gidanka yayi kyau. Idan ƴaƴa ne, ka tafi da su yadda manzo Allah sai ya tafi da ƴaƴansa, zaka ga abin nasara. Idan jagora ne, kai jagoranci irin da manzo Allah ya, zaka ga yadda jagoranci zai. Ko me kai koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, zaka ga cewa ka samu rabota, ka samu ci gaba a ciki. Abu na shida shine, a kowane hali da kowane yanayi, Annabi sallallahu alaihi wasallama, idan kai mai gida ne, to ka ga ya tafi da mai gidansa. Idan kai miji ne, ka ga ya tafi da matansa. Idan kai baba ne, ka ga ya tafi da ƴaƴansa. Idan kai dan uwa ne, ka ga ya tafi da ƴan uwansa. In kai aboki ne, ka ga ya tafi da abokansa. Idan kai mai hukunci ne, ko alƙali ne, ko shugaba ne, ka ga yadda manzo Allah ya shugabanci. In kai jagora ne, ka ga yadda ake yin jagoranci. Duka daga rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zaka samu wannan. Saboda haka sanin a ce wannan rayuwar ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce abin da ya zama wajibi akan kowane musulmi ya je ya karanci rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin ta da waje. Idan mutum ya lura da kyau a cikin tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko a cikin sirarsa, zai ga cewa malamai sun yi kokarin tattare mana ita ta fuskoki guda bakwai. Suka ce akwai aqwaluhu, akwai af'aluhu, akwai taqariratuhu, akwai sifatuhul khalqiyya, akwai sifatuhul khuluqiyya. Sannan suka ce kuma akwai siratuhu qabla al-ba'sati, akwai siratuhu ba'da al-ba'sati. Suka ce aka tattare abinda aka rawaito na manzo Allah ya kai kashi bakwai. A cikin kashi bakwai din nan suka ce akwai aqwaluhu, tabbatattun maganganun da ake da yaqini ko ake da zato mai ƙarfi akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Ko ayyukan manzo Allah wanda ake da yaqini ko ake da zato mai ƙarfi mai rinjaye cewa ya faɗa ko ya aikata. Ko abubuwan da aka yi a zamanin annabi wanda ake da yaqini ko ake da zato mai rinjaye cewa ya faɗa ko ya aikata ko ya ce ya faɗa. Duka waɗannan abubuwan guda biyu ana gina wa yaqini shine karan farko, sai kuma zato mai rinjaye mai ƙarfi shine an samu 70 ko 80% ko 90% ana da jin ya faɗa. Wannan shi ma ana gina ainihin abin nan akan sa, shine az-zannu raji, al-yaqini waz-zannu raji, akan su ake gini. In fatawa ce akai ake ginawa, idan maganganu ne akai ake ginawa. Sannan kuma wato sai taqariratu, abubuwan da aka yi a zamaninsa ko a gabansa, ko da ba a gabansa bane, in dai an yi a zamaninsa wahayi na sauka, idan abin wanda za a soke ne ko a hana ne ko a gyara ne, zaka ga Allah ta'ala da aliman la'anakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa'ankum. sannan kuma sai abin da ya shafi sifatuhul khalqiyya sifar manzon Allah ta wato yadda Allah ya halicce shi yadda Allah ya halicce shi duka an kiyaye mana an rubuce mana an tsara mana an kiyaye mana don kada a kawo sifar da ba ta sa ba ko kuma a koyi sifar sa ko a jingina masa sifar da ba ta sa ba sannan kuma sifatuhul khuluqiyya shi bangaren halayensa da mu'amalarsa da zamantakewarsa da mutane da duk yadda ya tafi da rayuwarsa gaba daya cikin yadda ya nuna halinsa mai kyau wa innaka la'ala khuluqin azim sannan sai siratuhu siran manzo Allah shine tarihin sa qablal ba'sati kafin a aiko shi kafin a aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yaya sirarsa take yaya tarihinsa yake yaya zamantakewarsa take yaya kuma mu'amalarsa take sanin wannan da tantance wannan da bambance wannan yana cikin abinda wato ya zama ana tantancewa to anan ake samun shama'il ake samun dala'il malamai suka rawaito mana shi kuma Allah ta'ala ya bada umarni kuma ya dora mu dukan mu rayuwar mu duka musulmi na duk fadin duniya kowa da kowa yazo yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa innaka la'ala khuliqin azim suratul qalam aya ta 4 annabi sallallahu alaihi wasallam dabi'unsa duka qur'ani ne duk abin da qur'ani yace ai shine a gaba wajen yi duk wata sifa da Allah alqur'ani ya fada cewa ana son masu ita manzon Allah yana da wannan sifa din wa hasinu inna allaha yuhibbul muhsinin to shine sayyidul muhsinina yuhibbul muttaqina shine sayyidul muttaqina yuhibbut tawabina shine sayyidut tawabina yuhibbul mutadahhirina shine sayyidul mutadahhirina yuhibbul mutawakkilina shine sayyidul mutawakkilina yuhibbul muqsitina shine sayyidul muqsitina yuhibbul muttaqina shine sayyidul muttaqina yuhibbus sabirina shine sayyidus sabirina yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabili saffan shine sayyidul ladina yuqatiluna fi sabili saffan ko wanne ta sifa Allah ya fada ko akai bude ita to annabi sallallahu alaihi wasallam ne kan gaba wajen wannan sifa duk wani abin da Allah ya ce ba a so ko Allah ya ce baya son a yi ko baya son a gude ko baya son a fada ko baya son a aikata to manzo Allah ne ja gaba wajen barin wannan abu shi fa kowa ne santar abin da Allah ya ce ka ayi shi ya kuma kowa yin abin da Allah ya ce ayi dan haka ana auna abin da Allah ya ce ayi da abin da manzon Allah yayi duk abin da manzo Allah yayi shine wanda Allah ya ce ayi ana auna abin da Allah baya so da abin da manzo Allah bai yi ba duk abin da manzo Allah bai yi ba to yana cin abubuwan da Allah baya so ko ya hana ko kuma yace kada ayi dan haka khuluqul qur'an yana yarda da yadda qur'ani yana fushi da fushin alqur'ani ko bai kasance mai alfasha ba ko bai ba mai san alfasha ba ko bai kasance mai kormato a cikin kasuwanni ba ko baya saka mummuna da mummuna yana yin afwa yana kauda kai mai da zuwa hadisin Tirmidhi mai lamba ta 2016 da wancan kuma hadisin Bukhari mai lamba ta 3559 daga Abdullah ibn Amr da riwayar Muslim mai lamba ta 2321 Safiya bintu Huyay take cewa mata Annabi sallallahu alaihi wasallama ban taba ganin abu mai kyau ban taba ganin mai kyau kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba Imam Tabarani ya rawaito shi fil Awsat da sanadi Hasan kamar yadda Ibn Hajar Asqalani ya faɗa a cikin Fathul Bari juz'i na 6 da shafi na 575 Hakanan Anas da Malik yake cewa nayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hidima shekara 9 ko 10 ban taba sanin na aikata wani abu yace dan me ka aikata kaza da kaza ba ko na ba wani abu yace dan me ka bar kaza da kaza ba wannan yana nuna mana yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake mu'amala da masu yi masa hidima hakanan kuma a cikin wato koyi da manzon Allah dangane ga hakurinsa da afuwarsa da rangwamansa da kauda kansa in ka duba suratu Ali Imran aya ta 159 Allah ta'ala ce fa bima rahmatin minallahi linta lahu ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك الله تعالى yace saboda rahmar Allah ne ka zama wato ainihin mai rangwame a gare su ka zama mai rahama a gare su wato ka zama mai rahama a gare su ka zama mai tausasawa a gare su wato saboda rahmar da Allah ya cusa a cikin zuciyarka ko saboda rahmar da Allah ya saukar maka na wahayi da rahmar da ya cusa a zuciyarka da sakon annabi rahama ne shi annabi rahama ne sakon sa rahama ne Allah da ya aiko shi mai rahama ne shari'ar rahama ce al'umman kuma al'umma ce da Allah zai mata rahama da rahamarsa da afuwarsa da jin kansa da ka kasance mai kaushi mai ka kasance mai fada ko mai kaushin zuciya da Allah ce da sun watse daga daura da kai, kowa zai fashe, kowa ya kama gabansa. Don haka ne Anas ɗan Malik yake cewa, na kasance muna tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai ga wani wato yana sanye da wani bargo mai kauri, irin gwadadin nan mai kauri, sai wani balaraban kauye ya riske shi, sai ya funciko shi funcikowa mai tsanani, har sai da na duba zuwa ga wato shafin wuyansa, na ga wato alama ta wannan bargo da aka ja a wuyansa ya yi shati saboda tsananin fincika. Sai mutumin ya ce, kayi umarni a bani dukiyar Allah wacce take gurinka. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalle shi, ya yi dariya, ya umarni da a bashi. To yanzu wannan muka mana irin wannan kasha, ko ka ji ka wani shugaba irin wannan kasha, shugaba gaba daya na al'umma, na addini, na shugaban duk duniya, ka irin wannan. To amma shugabanci dama abu ne na hakuri, ana nuna maka yadda zaka jure ayi mu'amala da masu wauta, da wawaye, da marasa tunani, da marasa lissafi. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati, wasu mata bayan gida maimakon yanzu sai kai takarda, sai kai office, sai ka nemi appointment, su ba appointment ba komai, suka wuta bayan gida suka dinga kwallawa Annabi sallallahu alaihi wasallam kira. Wannan shine yana nuna mana yadda zamu koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan babi mai wahala, shine na ƙasa da kai ya rena ka, na ƙasa da kai ya zo shiga maka hanci, na ƙasa da kai ya zo ya maka abinda ba ladabi, ba tarbiya, ba girmamawa. To sai ka haɗiye wannan, ka kai amfani da girmanka, ko kai amfani da power ka, kace sai ka rama. Dama kana da power da zaka rama din, to ba ramo ake so ba, kauda kai din da hakuri da juriya, da kauda kai shi ake so. Haka da muka dawo bangare na abinda ya shafi kunya, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi kowa kunya. Abu Sa'id al-Khudri yana siffanta mana kunyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, yace manzo Allah ya kasance mafi tsananin kunya daga amarya a cikin darbukanta, a cikin ɗakinta. Idan ya ga wani abu baya so, to muna ganewa a fuskarsa. Sahabbai sun karanci manzo Allah da kyau, idan baya son wani abu ba sai ya ce ba, da sun kalli fuskarsa za su gane baya son wannan abun, sai kawai su nisanci abun, ko kuma yana son ai wannan abun sai a yi shi, kawai da fuskarsa za su kalla. Wannan hadisi Bukhari ya rawaito mai lamba ta 6,202, Muslim mai lamba ta 2,320. Haka nan muka dawo bangaren rahman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma tausayinsa, za mu duba mu ga aya ta 107 a suratul anbiya, kuma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, mu aiko ka sai ka zama rahama ga talikai. A cikin wannan aya akwai sakonni guda hudu, akwai al-mursil, akwai al-mursal, akwai ar-risala, akwai al-mursal ilaihim. Al-mursil shine Allah wanda ya aiko, al-mursal wanda aka aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ar-risala abinda aka aiko shi da shi, al-mursal ilaihim mu da aka aikowa. To duk a cikin wannan aya hudun sun fito. Allah ya ce ma arsalnaka, kaga ga mai aikin ga wanda aka aiko, illa rahmatan, kaga shine sakon lil alamin, ga wadanda za ka kawo sakon. Allah ya faɗi mai aiko sakon, ya faɗi mai kawo sakon, ya faɗi sakon, ya kuma faɗi wadanda za ka kawo sakon, duk a cikin wannan aya. To saboda shi Allah da ya aiko mai rahama ne, sunansa ar-rahmanu, sunansa ar-rahim, sunansa ar-raufu, wanda aka aiko sunansa nabiyur rahmati, abinda aka aiko shi da shi shine rahmatan lil alamin. Alamin kuma sune mu da aljanu, da mutane, da sauran halittun Allah baki daya, duk za su amfana da wannan rahama. Abin Zar ya rawaito, Allah ya kara masa yarda, yace wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sallah da daddare, sai karanta wata aya kwaya daya ta maimaita ta haggari ya waye, da ita yake ruku'u da ita yake sujjada, in tu'azzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Wannan aya Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwana yana karantawa, in tu'azzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Allah in kai musu azaba, to su bayinka ne, in kuma ka gafarta musu, to dama kai mabuwayi ne kuma mai hikima ne. Da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya wayi gari, sai nace ya Rasulullah, baka gushe ba kana karanta wannan aya, hatta asbahata tarka'u biha wa tasjudu biha. Naga wannan aya ita kadai ya Rasulullah, ita kai ta karantawa, ita kai ta maimaita, ita kai ta nanatawa, da ita kake ruku'u, da ita kake sujjada. Sai ya ce na roki Allah ne, inni sa'altu rabbi ash-shafa'ata li ummati, na roki Allah ya bani dama duk na ceci al'ummata, fa'ada ni ha, sai Allah ya bani dama zan ceci al'ummata baki dai, Allah ya sa ma ciki. Wa hiya na'ilatun insha Allah liman la yushriku billahi shay'an, yace wannan ceton zai shafi dukkan wanda bai taba yin shirka ba, mushriki ne kadai ba zai shiga cikin annoba ba tunda aya ta kulle shi ta ce inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi amma duk wani irin laifi da kai wato mutakar bai kai shirka ba to zaka shiga cikin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ma shirka Allah ne ya kulle kofa yace banda mushriki inna allaha la yaghfiru tunda Allah ko yace ba zai yafe ma ba ai manzon Allah ba zai dauko wanda Allah ba zai yafe ba saboda haka Imam Ahmad ya wato ainihin rawaito wannan hadisi sai kuma Malik bin Huwairis yake cewa na zo wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tare da wata jama'a daga mutane na muka zauna kwana 20 muna koyon musulunci a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kai wa kana rahiman rafiqa manzo Allah mai tausayi ne manzo Allah mai tausasawa ne falan mara a shauqana ila ahalina da yaga muna shauƙin mu koma gida tunda mutun ya baro gida ya kwana 20 yana sha'awar komawa ba sai ya ce zai koma ba kai daga yanayinsa zaka kalli da bagaganinsa da ayyukansa sai ce irji'u ku kauma cikin iyalanku fa kunu fihim ku je ku zauna tare da iyalanku wa allimuhum yadda kuka koyi karatu kuma ku je ku karantar da iyalanku wa sallu kuma lokacin sallah ya kuyi sallah fa idza hadaratis salatu idan lokacin sallah yayi falyu'adhillakum ahadukum daya tashi ya kiran sallah wal ya'ummakum akbarukum sannan babban ku ya ja ku ya muku limanci gashi gaba ɗaya annabi ya tsara rayuwa a cikin wannan sako da ya ba su a cikin wannan sakonni zamu ga muhimmancin sakonni bako kai yazo ya kwana 20 a gurinka a kwana 20 din nan yayi sallah biyar biyar su 20 yayi kwana kwana su 20 ya ga fitowar rana su 20 ya ga faduwar ta su 20 ya ga wato abubuwan duk da zai gani a awanni 24 din nan ya ci abinci in so biyu ake ci ya ci bibi so 20 in uku ake ci ya ci so uku so 20 saboda haka ya ga komai ya ga duk abin da ake bukata a yi a kwana 20 ya gama karatunsa ya yi digirinsa ya masa ya PhD dinsa har za a sallame shi saboda haka me ya kamata yi sai su kuma suka ba da shaida akan yadda suka ga malamin su ɗaliban suke ba da shaida cewa wannan malami da muka zo makarantarsa muka kwana 20 muna karatu to mun ga mutum ne mai tausayi mai tausasawa kuma da ya fahimci cewa muna son mu koma gida sai ya ba mu waɗannan umarni ga su nan a jere ku koma gida kalman ku koma gida kenan an ba su dama su koma sannan ya ce ku kasance tare da iyalanku ma'ana kar ku yi nisa daga inda iyalanku suke ku zauna tare da su sannan ya ce ku sanar da su ashe nauyi ne duk wanda ya je ya karatu ya yi ilimi ya zo shi ma ya karantar da matansa ya karantar da 'ya'yansa malamai da yawa za ka ga wasu suna karatu a waje suna karantawa a waje suna ba da ilimi a waje suna yawon karatu yawon lacca yawon wa'azi yawon muhadara amma ko ba sa yi muhadara ko dai ga iyalansu suna koyar da iyalansu uskure ne kuma ka je ga wanda Allah zai kama ka da shi a karan farko ba kai ba ka tafi kana yin wani daban kamata ya ka fara da wannan tukunna ita kuma ku dinga yin sallah kaga umarni da sallah ita in kuma sallah ta zo to ɗaya daga cikin ku ya tashi ya ladanci ɗayan ku babban ku kuma ya tashi ya muku limanci babban ku a shekaru babban ku a karatu babban ku a kaza da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mu yadda ake gabatar da babba da yadda ake tantali dan da muhimmancin sallah da muhimmancin karantarwa da muhimmancin zama cikin iyali duk ya koyar da su a cikin wannan hadisi wanda shi kuma hadisin Imam Bukhari ya noto shi malama ta 628 Muslim mai lama ta 674 sannan kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam shine abin koyi wajen kiyaye alƙawari idan mutum yana alƙawari to zai ga cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shige gaba wajen halasti da kuma alƙawari cika alƙawari Nana Aisha take gaya mana hadisi wanda Imam Bukhari ya to mai lamba ta 3818 Muslim mai lamba ta 2435 Nana Aisha take cewa ban yi kishi akan wata mata daga cikin matan Annabi ba sallallahu alaihi wasallam yadda na yi kishi ga Khadija ba sai zamani da Khadija ba da Khadija ba auro ta ba sai da na sai ba auro da Nana Aisha ba sai da Khadija ta rasu to da haka kaga musu hada gida daya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta maganta ba Nana Aisha ba ta gani Khadija ba Khadija ta gani Nana Aisha ba amma tace da matan Annabi wanda nake kishi da su kamar Nana Khadija ita ban taba ganin ta ba sai dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yawan ambatonta saboda halacci saboda soyayya saboda kauna yace tace da yawa ma yakan sa a yanka masa tunkiya ko rago ko akuya ya sa a daddatsa ta ya aika ma kawayen Khadija wata ran nakan ce da shi kai kamar babu wata mata a duniya sai Khadija sai ce ta kasance ya ta lissafo abubuwan Nana Khadija kuma yace akwai zuriya tsakanina da ita wannan hadisi Imam Bukhari wato shi mai lamba ta 3000 da 818, Musulun kuma mai lamba ta 3,435. Haka nan muka zo bangaren tawadu da kankan da kai, wanda shine ginshikin addini, shine ginshikin malanta. Dole a samu malami mai tawadu, shugaba mai tawadu, mai kudi mai tawadu, jagora mai tawadu. In baka da tawadu, to kullun kasa zaka dinga yi. Allah ta'ala yana son mutum mai kankan da kai, mai kwantar da kai, mai tawalu, ba mai girman kai, ba mai jijjiga, ba mai takawa, ba mai nuna isa, ba mai fankama, ba mai hura hanci ba, ba mai kallon kafada bi ba. A cikin wato suratul shu'ara aya 215, Allah ya ce waqfir janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Ka kwantar da fukafukanka ga wanda ya bi ka, ga waɗanda suka bi ka daga cikin mu'minai. Shi ne kita layin janiba ka, ana nufin ka wato klausasa, ka tausasa wato ɗabi'unka. Wa fuqbihim, kuma ka tausasa musu. Allah ta'ala ya umarce shi da tawadu'u da lin wa rifqil fuqara'il mu'minina. Annabi alaihi salatu wassalam ya kasance yakan wuce yara suna wato wasa sai Annabi ya musu sallama, kamar da Bukhari wata mai lamba ta 6248, hadisi Muslim mai lamba ta 2168 daga hadisin Anas ibn Malik. Haka nan baiwa takan zo da bukata na kuɗi ko na shawara ko na kaza, kamar da zaka ga duk malami da mai bada shawara kullum zaka ga ana ta layi, wanda yazo yace zai ganka, wanda yace yana son ku gana, wanda yace yana son da Allah ya ba shawara, wanda yace yana da larura, wanda yace yana da kaza. To irin wannan abun da din ma haka yake ne, kuma hakuri ne da ake ta yi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bata lokaci ya saurari damuwarta, ya kuma gaya mata abin da take bukata, ko na shawara, ko na kuɗi, ko na ilmantawa, ko na karantawa, ko abin da ya kama da haka. Ya kasance wato wata rika dinke takalminsa da kansa, yakan kuma dinke rigarsa da kansa. Imam Ahmad ya rawaito wannan daga hadisin Aisha. Wata ran kuma da kansa yake zuwa ya tatsi madara a jikin wato akuyarsa, kamar da Imam Ahmad shi ma ya rawaito shi a hadisin abin nan. Haka nan kuma yakan zauna da talakawa, kamar da zuwa hadisin Muslim, kuma yakan yi tafiya tare cikin tawagarsa. Kaga akwai marayu, akwai talakawa, akwai da yawa da sauransu masu bukatu iri-iri. Kuma yakan amsa kira, nan gayyace shi yakan amsa, ko da abin da za a yi a wajen walima ɗan ƙanƙanin abu ne. Yakan je dubo mara lafiya, yakan halarci jana'iza, yana hawa kan jakinsa, kuma hatta bawa an yi kira shi sai ya amsa. Ba zai ce kai waye kai da zaka kira ni ba, kai baka san da wa kake magana ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da irin wannan halaye. Sannan muka koma bangaren shaja'a. Abin da ake kira shaja'a shine ƙarfin zuciya da ƙarfin hali da kuma abin nan. Sayyidina Ali yana gaya mana, Allah ya ƙara masa yarda, yace lokacin da yaƙi ya zo a ranar Badr, mukan zo bayan manzo Allah mu fake, yake cewa lamma hadara al-ba'su yawma badr ittaqaina bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa kana min ashaddi an-nas ma kana aw lam yakun ahadun aqraba ila al-mushrikin minhu. Wannan hadisi Imam Ahmad ya rawaito, Sheikh Shu'aib an-Na'ud inganta shi. Sayyidina Ali yake cewa idan muka halarci yaki, wuta ta yi wuta, sai mu zo mu fake a bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine mafi tsananin wato mutane akan abin da ya kasance a filin daga, ko babu wani wanda ya fi shi kusa daga inda ake aman wuta, shi yake shigewa gaban da ake aman wuta. Muku nan jagora koyi shi ake yi a tura wasu a basu wuta, shi yana gefe. To amma Annabi sallallahu alaihi wasallam shine a gaba. Muslim ya rawaito daga Bara'u an yake cewa mun kasance idan kunna wallahi zahmar al-ba'su nattaqi bihi, yace idan gari yayi ja, wuta ta yi wuta, aka yi wuta wuta, to bayan manzo Allah muke zuwa mu tsaya. Yace jari mafi jarumta daga cikin mu, wato ainihin yakan kasance shine wato wanda yake kusa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka nan Anas ibn Malik yana gaya mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mafi kyawun mutane, mafi kyautan mutane, mafi jarumtan mutane. Yace wata rana abin tsoro ya zo a Madina a wani dare, sai mutane suka fuskanci inda sautin yake fitowa, su je su ga me yake faruwa. Shi manzo Allah har ya je gurin ya dawo, sai ga manzo Allah yana dawowa daga gurin da majaa manzo a za su. Tunda aka ji wuta, aka ji wani rugugi a bayan gari, jama'a suka daddebo makamansu su za su je su ga me yake faruwa. Sai su ga manzo Allah yana dawowa daga gurin, har ya je shi ya ga me yake faruwa, sai yake musu, har ya riga su, yake ce musu a koma ba matsala, ya riga ya wada matsalar. Wato kafin sahabbai su farka ko su farga ko su taho, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ya je ya wada matsalar ya dawo. Ya hawa wani doki, an ce dokin ma ko sirji babu a kansa, kuma yana rataye da takobi. na ce lam turawu lam turawu ita mun samu wannan dokin kamar teku ne ko kuma karar da muka ji ta teku ce sannan annabi sallallahu alaihi wasallam shine koyi wajen kyauta da karamci ba zai yi kai ka zama shugaba marowaci ba ko shugaba wanda yake mai bala'i rowa ba mai kankamawa ba dole sai shugaba ya zama aljudu wal karam ash-shaja'atu wal karam Abdullahi ibn Abbas yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance shine mafi kyautan mutane kuma ya kasance mafi kyautarsa yana kasancewa ne a cikin watan Ramadana lokacin Jibril ya haɗu da shi Jibril yana haɗuwa da shi kowane dare a Ramadana suna yin darasin Alƙur'ani yace lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafi kyauta da alheri fiye da iska wacce take taso fiye da guguwa an ta taso din nan komai ɗebowa take yi to kyautar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yafi tasowa guguwa wanda ku take ɗebo komai ta watsa maka Bukhari ya rawaito mai lamba 6 Muslim mai lamba ta 2308 haka nan muka zo hadisin Jabir an tambaye shi yace ba taba tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani abu ba yace a'a ka tambayi manzo Allah ka ce ba ni kaza in akwai ya baka in babu yace je ka dawo ba a taba tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam abu ba yace babu duk abin da ka tambaya in akwai ya baka wani ma ya tambayi manzo Allah rigar da ke jikinsa ya shiga gida ya cire ya yi bashi sabai suka yi cakansa kai ya zaka sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala so nake ina mutu ai min likafani da ita Anas ibn Malik yake cewa ba a tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam wani abu bisa musulunci ba sai ya bada shi wani mutum ya taba zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi garke guda biyu cike da tumaki wanda saboda yawan su ma tsakanin dutse da dutse aka yi musu wato inda aka tara su ya tafi yana cewa mutanen su ya ku mutane na ku je ku musulunta manzon Allah yana yin kyauta kyautar irin wanda baya tsoron talauci wannan hadisi Muslim ya rawaito lamba ta 3312 haka nan muka dawo bangaren abin da ya shafi wato tsoron Allah da gudun duniya mudarrif ya rawaito daga babansa cewa na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin sallah a kirjinsa kana jin kururuwa irin kururuwar wato abin da ake matse abin nan da shi abin daka din nan wanda ake matse mazar kwaila da shi saboda kuka kana jin wu 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 haka za ka dinga ji saboda ainihin wato abin nan din girmama Allah da tsoron Allah da kwantar da kai a gaban Allah irin wannan sallah din ba kowa ne ainihin wato zai yake yin irin wannan sallah ba wani yana sallah ma zuciyarsa tana can ta tafi unguwa ta hau ta sai tikiti ta tafi wani gari ma Abdullahi ibn Abbas yake cewa sayyidina Abubakar yace ya rasulullah gashi kai furfura ya rasulullah shi kuri ya furfura kusan 17 sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace shayyabani hudum wal waqi'atu wal mursalatu wa amma yatasaluna wa idha ash-shamsu kuwirat saboda tadabburi da rura da alqur'ani yace cewa waɗannan surorin ka karanta suratul hud ka karanta suratul waqi'a ka karanta wal mursalat ka karanta amma yatasalu ka karanta idha ash-shamsu kuwirat yace to wannan surorin su suka sa furfura ta fito saboda abubuwan da suke karantar da mu da kuma abubuwan da suke jan hankalin dan adam zuwa gare shi Imam Tirmidhi ya rawaito wannan hadisi mai lamba ta 3219 haka nan kuma idan muka shiga abin da ya shafi wato gudun duniya da kuma ja baya daga duniya daukar duniya ba komai ba wata rana sayyidina Umar ya shiga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya same shi a kwance akan tabarma babu ko shimfiɗa tabarmar ce tsuranta annabi sallallahu alaihi wasallam ya tada kai da wani fulo fulan an yi shi ne da fata kuma cusan fulan wato kaba aka suka a ciki kuma daidai kansa ga wani buzu wanda aka rataye shi sayyidina Umar ya ce sai na ga alamar tabarma din nan ta fito a jikin kuibin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai na fashe da kuka sai manzo Allah ya ce me yake sa ka kuka Umar yace ya rasulullah ga sarkin Kisra can ga sarkin Kaisara can suna cikin ni'imar duniya suna fantama amma ya rasulullah gashi kai kana zaune wato gashi ka ta tabarma tana maka wato abin nan a shati a jikinka sai ce ya Umar shin ba za ka yadda mu kasance duniya ta su lahira ta mu ai wannan duk abin da suke iya duniya ne mu kuma lahira ce ta mu Bukhari ya rawaito wannan hadisi mai lamba ta 2843 Muslim mai lamba ta 4479 kaga a wannan lokacin da yake zaburar da sahabbansa kan cewa su nisa da duniya su mai da duniya tafin hannunsu kar su mai da duniya a zuciyarsu ita ba a hana ka ka samu duniya ba ka samu kuɗi ka samu mulki ka samu sarauta amma duk kai amfani da su yadda ya dace ba a hana mutum yin kuɗi ba, akwai masu cikin sahabbai, akwai masu mulki, akwai ƴan kasuwa, akwai attajirai, akwai malamai, kowane ɓangare na mutane akwai, amma kuma ba su sa duniya a ransu ba, sun sa duniya a tafin hannunsu ne, don haka za su iya ba da komai don su raya wani, don su ba da komai don su raya addini. Hakan muka zo abin da ya shafi tabbata akan yaƙini da alƙawarin da Allah ya yi. Za mu ga annabi alaihi salatu wasalam hadisin Bukhari mai lamba 2864 da riwayar Muslim mai lamba 2776 daga Abi Ishaqa daga Barra yake cewa wani mutum ya ce masa, ya Aba Umara, me yasa kuka gudu ranar Hunayni kuka bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Yace eh to mun gudu amma wallahi tallahi manzon Allah bai gudu ba, yana nan tsaye. Yace kuma na farko farkon ne suka gudu, su ma kuma lokacin da Hawazin suka dinga mana ruwan kibbau ne, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan zaune akan taguwarsa, akan wato abinan dinsa, yana kan alfadarinsa wata fara. Abu Sufyan bin Haris yana rike da linzaminta. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ni annabi ne ba da ƙarya ba, ni ne dan Abdul Muttalib. Wato shi yana nan a lokacin da aka firgita aka gudu, shi kuma yana shiga inda ake yiwo gudun, shi kuma ne yake shiga. Wato inda sahabbai suka fito nan annabi yake shiga alaihi salatu wassalam. To kuma dama shugaba in ya shige gaba a gudu, ai dole ku gudu kuma, amma in shugaba ya tsaya ko kun gudu dawowa za ku. Shi yasa da suka tafi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kira su, sai ga sun dawo suka tara su, to ka gudu ka je ina manzo Allah yana filin daga, ka tafi ka je ina ga manzo Allah a tsaye, ka juya ka je ina ga manzo Allah a tsaye, ka juya ka tafi ina, ka je wajen wa manzo Allah yana filin daga, ka tafi gida. Sai ka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kwalla musu kira, ce ina kira su, sai ga sun dawo, sun dawo nan take. Dama kuma jarabawa ce Allah ya musu. Haka da muka dawo bangaren hakuri da mutane da kuma yafewa wanda ya munana, Annabi sallallahu alaihi wasallam a siffanta shi a cikin At-Taura cewa ba mai kaushin hali bane, ba kuma mai tsanantawa bane, ba mai kwarmato a kasuwa bane, ko baya tankwada mummuna, wato ayin abin nan mummuna da mummuna, in an masa mummuna sai ya saka da kyakkyawa, yana yin afuwa, yana yin rangwame. Bukhari wato mai lamba 2125 daga Abdullah bin Amr bin al-As. Haka muka zo wajen yawan ibada musamman istighfari da sauran abubuwa da suka shafi zikirin Allah. Za mu ga cewa hadisin Abu Huraira wanda Bukhari wato mai lamba 6307 cewa Abu Huraira sai yake cewa wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi aksara min 70 marratan. Wallahi na kasance nakan yi istighfari, nakan tuba zuwa ga Allah, in ce astaghfirullah wa atubu ilayhi fiye da 70 a kullum. Haka da muka dawo bangaren ibada, Annabi alaihi salatu wassalam ya kasance dama shi ne jagoran ibadar, shi ne jagabojin ibadar, shi ake auna ibadar mutum da shi. In ana so a gane ibadar ka mai kyau ce, to sai a ga yaya manzon Allah ya haka kai. In ana so a gane ibadar ka ta dace, sai a gane irin yadda manzon Allah ya kai. Nana Aisha take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana qiyamul layli, har kafarsa kaga ta kumbura tana tsagewa. Nana Aisha tace dan me kake yin haka ya Rasulullah? Bayan Allah ya ce maka gafaran abin da ya gabata da abin da zai zo da abin da ya jinkirta, yace ba na kasance bawan Allah mai godiya ba, Allah ya mun duk abin da ya mun, to kuma ni kuma godiya nake masa. Kenan ashe godiya shine in Allah ya baka ya kyautata maka, kai kuma ka tashi ka gode masa da ibada. Yanzu da wani za a ce masa an baka aljanna, sai ya je baccin sai ya ce a to mu ku jama'a ku ci gaba da sallah, ku ci gaba da azumi, ku ci gaba da zakka, ku ci gaba da haji, ku ci gaba da istighfari, mu an yafe mana. To amma wanda aka yafe wan kuma shi yafi kowa yi da yawa, dan ya san wanda ya yafe masa. To ta nan kai kuma kake nuna Allah ka gode, ibadarka ta zama ta godiya kenan. Wanda ba a yafe masa ba yana yin ibada dan a yafe masa, wanda aka yafe masa yana yin ibada dan ibada ta zama godiya ga wanda ya yafe masa. Haka ne Ubay dan Umar yake cewa, Nana Aisha take cewa suka ce ki bamu labari ban fi mamakin abubuwan da kika gani daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai Nana Aisha ta yi shiru, tace wata rana da daddare cikin darare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ya Aisha, dan bani guri zan yi bauta ga Allah. Titi ya Rasulullah, ni ko ina son in zama ina kusa da kai, kuma ina son abin da zai faranta maka. Sai manzo Allah ya tashi ya je ya alwala, ya zo ya tashi yana sallah. Tace bai gushe ba, yana sallah yana yin kuka sai da cika, sai da wato idansa ya cika da hawaye. Sannan Annabi sai ya ci gaba da yin sallah yana kuka har sai da ya jika hawayensa. Ya ci gaba da sallah yana kuka har sai da hawaye ya fara diga a ƙasa. Sai Bilal ya zo ya kiran sallah, da ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallama yana kuka, sai ce ya Rasulullah, me yasa kake kuka? Bayan gashi Allah ta'ala ya ce ya maka gafara, ga abin da ya gabata da abin da ya jinkirta. Sai ce ba na kasance bawa mai godiya ba. Ice wata aya ce ta sauka a gare ni da dare. Bani ya tabbata ga wanda ya karanta ta bai tintintini a cikin ta ba. Shine inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab. So wannan aya abin da take nunawa kenan har zuwa karshe aya ta 190 zuwa 200 wanda mutum ya farka daga bacci ake so ya karanta ta. In ka dawo a wacin watan Ramadana zaka ga daga cikin abinda Annabi sallallahu alaihi wasallama idan Ramadana ya zo yakan yi farin ciki, yakan yi murna, yakan fara azumin nafila da yawa a cikin watan wato Sha'abana, yakan yawaita dangogin ibada iri-iri tun daga sallah, bayan shi azumin yawaita sadaka, kyautatawa, tilawa alqur'ani, sallar dare, zikiri, shiga itikafi. Haka nan ka zo zaka ga bangaren abin da ya shafi wato azumin nafulfuli, Annabi sallallahu alaihi wasallama wata ran yakan sauke, wata ran ya dau azumi ya tai ha dauka ba zai sauke ba, wata ran ya sauke ha dauka ba zai ba, ko bai taba yin wata guda yana azumi ba in ba Ramadana ba, kuma yafi yin azumin nafila da yawa a cikin watan Sha'abana, kuma musamman yakan kardadi Litinin da Alhamis yana azumi a cikin su. Hakan ka zo bangaren karatun Alkur'ani, Annabi sallallahu alaihi wasallama qira'arsa tana da abubuwa guda biyar da ta bambanta da sauran qira'o'i. Na farko qira'a Annabi tartil ce. Annabi sallallahu alaihi wasallama a tsanaki a nutse da nutsuwa yake karatun Alkur'ani, baya ja da gudu, baya maza sauri sauri ga karshen aya, karshen sura, karshen sumuni, karshen izu. Qira'arsa kuma tana tafiya kamar da tafsiri, daki daki, dalla dalla, kamar yana tafiya yana fassara ta. Kuma yakan tsaya a kowace aya je sai ya tsaya, kowace aya je sai ya tsaya, sai ya ja ayar. Kuma yakan ja hurufa Ar-Rahmanir Rahim, yana ja. Kuma yakan yi isti'aza kafin ya fara. Kuma in yana karatu kakan gane wanda yake karatun ya san me yake faɗa. Ba karatu ne wato ainihin ya san me karatu ne haɗe da fassara da kuma alamar cewa duk wanda yake karatun an san ya san me yake karanta. Yana karanta Qur'ani wasu lokutan a tsaye, wani lokacin a zaune, wani lokacin a kashin gide, wata ran ya yi alwala, wata ran ba da alwala ba, wata ran kuma yakan karanta shi a kowane yanayi, ba abin da yake kare shi daga Alkur'ani alayhi salatu wassalam in ba janaba ba, kamar da cin Zadul Ma'ad juz'i na 1 shafi na 182. In ka zo bangaren ambaton Allah, Annabi sallallahu alaihi wasallama shine jagora wajen ambaton Allah. Ya kasance duk rayuwarsa ambaton Allah ce, duka rayuwar manzo Allah ambaton Allah. In ya zauna ambaton Allah yake, in ya miƙe ambaton Allah yake, in yana tafiya ambaton Allah yake, in zai shiga gida ya ambaci Allah, in zai fito ya ambaci Allah, in zai shiga banɗaki ya ambaci Allah, in zai fito ya ambaci Allah, in zai sha ya ambaci Allah, in zai ci ya ambaci Allah, in zai kwanta ya ambaci Allah, in ya tashi ya ambaci Allah, in yana tafiya masallaci yana ambaton Allah, in zai shiga masallaci ya ambaci Allah, in zai fito ya ambaci Allah. Duk rayuwarsa gabaki ɗaya ambaton Allah ce alayhi salatu wassalam. In ya ga wata ya ambaci Allah, duk abin da ya gani, in ya ga wanda aka jarabta ya ambaci Allah, in abu ya yi daɗi ya ambaci Allah, in bai daɗi ba ma ya ambaci Allah. Sai zaka yadhkurullah ala kulli ahyanihi, zaune ne da tsaye da tafiya ne, yana zaune ne, yana tafiya ne, yana kan abin hawa ne, ya sauka ne, yana tsakar tafiya ne, yana ambaton Allah alayhi salatu wassalam. Kunga wannan in muka ɗauki wannan a matsayin bangare na koyi, mun kawo abubuwa wajen guda 40 waɗanda suka shafi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ashe babu wani musulmi da ya kamata ya sakaci ba tare da ya san rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wani abu da muke karanta shine mafi daraja abin da ake karanta wa mutum, shine mafi girma abin da za a karanta mutum, shine mafi koli-kolin abin da mutum zai sani. Don rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce tafi komai muhimmanci a gurinka. Dan ba za ka inganta taka rayuwar ba sai ka kalli tasa. Ba za ka inganta naka addinin ba sai ka ga yadda yake nasa. Ba za ka inganta duniyar ka ba sai ka ga yadda ya tafi da tasa. Ba za ka inganta zaman aurenka ko zama da iyalinka ko zama da ƴaƴanka ko zama da maƙiyanka ko zama da masoyanka ko shugabancinka ko limancinka ko rayuwarka duka gabaki ɗaya ciki da waje, sama da ƙasa, ƙanana da manya, in kana son rayuwarka ta yi tsafta, ta yi kyau, ta yi tsarki, ta yi daɗi, ta yi annashuwa, ta samu nutsuwa, to ka koyi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ka zama shine kwaikwayonka a zuciyarka, shine kwaikwayonka a maganganunka, shine kwaikwayonka a shigarka, a style ɗinka, duk rayuwarka gaba ɗaya. To wannan ka samu arziki, ka samu wadata, ka samu ci gaba, ka samu kuma kyakkyawar rayuwa. Kuma ana maka fatan wanda ya dora akan wannan ya zarce zuwa ga samun rahmar Allah. To nan za mu tsaya, ba za mu buɗe layi ba saboda lokaci ya ƙure. Insha Allah muka dora muka je ƙarshen wannan babi, insha Allahu za mu bude layi domin jama'a su ji abin da suka fahimta. Da haka wannan ba ma batun kai bayani bane, kai ake wa bayani, ba batun ka bugo baya bane. Nutsuwa za kai ka ji yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu, ka tattara ka rubuta ka rike ka haddace, kaga inda kake yi ka ƙara, kaga inda baka yi ka rage ka dikai, kaga inda kake da sakaci ka ƙara kwazo, kaga inda kake da tawaya ka cike. Haka mutum shine arzikin mutum a duniya da lahira, shine duniyarsa shine lahirarsa. Da haka a madadin masu daukan mana wannan shiri ga suna a gabana da kuma waɗanda suke saurare suke bibiyan mu, duka muna muku addu'a da fatan alheri. Abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu lada, inda muka tuntuɓa harshe ko muka kuskure Allah ya ce mana. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.